بيعزم not even صبوح. Usually I happen in بيعزم not صبوح.
Jami'ar labarun rundunar Josephine Ade ta ce ba kamar yadda aka ce an sace mutane a kubuwa ba, hakan kuskure ne don anguwa ce ma mai makwabtaka da dazuka ta biyaji aka sace mutanen, duk da dai tana dab da kubuwar.
We don't share updates of our investigation. Cases under investigation, we don't share any information.
Ade ta kara da cewa sam rundunar ba za ta faɗi halin da ake ciki na binciken mutanen da aka sace ba, don hakan kar ya kawo matsala a halin da ake ciki na bincike. Da alamun dai zuwa rubuta labarin nan ba kai ga gano ko ceto kowa ba. Gano sun tabbatar da cewa 'yan bindiga 20 ne a ranar Juma'a da ta gabata suka shiga rukunin gidaje na unguwar, inda suka yi tabarin wuta da kwace mutane kaya masu daraja, bayan nan suka dauke mutum tara.
Yes, there was an incident of abduction there, and the police were there, and the police are talking.
Josephine ta ce da jin labarin sun garzaya don ceto mutanen, da kuma har yanzu aikin da suke yi kenan. Saminu Azare mazaunin kubuwa ne da ke dab da yankin, kuma ya bayyana yadda ba mamakin an sace mutane a yankin don yadda yake makwabtaka da dazuka da kuma layin dogo.
Yankin Biyaji kusan yanki ne da yake hada da kubuwa, inda ya raba su shine kawai tashar jirgi daga kubuwa. In zaka Biyaji sai ka wuce wannan tashar jirgi na jirgin kasa din nan da ke zuwa Kaduna. Gaskiya Biyaji kan tayi iyaka da dazuzzuka sosai, musamman dai dajin Bwari, wadda kusan a kwanakin baya an taɓa samun rahotannin inda aka kai harewa dogarawan fadar shugaban ƙasa, wato jami'an Brigade of Guard. To kusan gaskiya akwai dazuzzuka sosai, kuma babu ma ƙauyuka sosai da sosai a kusa da gurin gaskiya.
Wato ma'ana masu satar mutane ake ce sun zo wannan yankin Biyajin ba abun mamaki ba ne?
Ba gaskiya ba abun mamaki ba ne ƙwarar gaske, kuma suna iya saurin sulalewa da jama'a ma ta cikin dazuzzuka. Wannan layin dogo na Abuja zuwa Kaduna din a yankin Biyaji kusan ya bi ta dazuzzuka ne da za a yi, wadda kuma babu wasu ƙauyuka ma da ke kusa da gurin. So in an ma sace mutane ana iya yin sauƙin ma a ɓacewa da su a gurin a sace su a tafi da su wani yankin daban.
Hakika irin wannan yanayi kan jefa fargaba a zuciyar mazauna Abuja, da yanda tun satar na kasancewa dazuka yanzu ko ya shigo cikin gari kenan. Nasiru Adamu, Alhikaya, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.